Allah madaukakin sarki kuma mun karanta hadithin Abdullahi dan Abbas wanda hadithi ne da mun dan kwana biyu muna ta bayanin abinda ya kunsa hadithin aika Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu zuwa kasar Yaman a hadithin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi to kuma darasin da ya gabata mun shiga gabar hadithin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu hadithi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da aka yi yakin Khaybar yace la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yabtahu Allah ala yadayhi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani irin abu na sanya wa sahabbai wani irin shauki da bege da kuma san rige-rige wajen aikin alkhairi yace lalle ina tabbatar muku gobe in Allah ya kai mu zan danka tuta ne a hannun wani mutum wanda wannan mutum yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son sa wannan yasa sahabbai suka kwana a wannan dare suna ta tattaunawa akan wa za a ba wa wannan tuta wane ne mai wannan sifa da aka da gari ya waye ga dau ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kulluhum gaba dayan su suka yi sammako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kulluhum yarju an yutaha kowa yana buri kowa yana fatan a bashi wannan tuta saboda sifar mai tutar da aka ambata sifar wanda za a bawa tutar kai fa qala ana zuwa manzo Allah yace aina ali ibn abi talib ina ali dan gidan abi talib fa qila huwa yashtaki aynai aka ce ai bashi da lafiya yana can yana fama da ciwon ido fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaka fi aynaihi wa da'alahu fa baraka allam yakun bihi waja'un fa adahu ar-raya manzo Allah yasa aka zo da shi manzo Allah ya matofi sai idan sai warke kamar bai taba ciwo ba manzo Allah ya danka masa tuta fa qala umfuz ala rislik yace ka tafi a hankali hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sauka a farfajiyar garin thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fi فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi to a darasin da ya gabata bayan mun karanta wannan hadisin mun dan karanta takaitacciyar tarjumar shi sahabin da ya rawaito hadisin Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu to bayan mun tattauna wannan sannan muka dauki gabar la'utiyannar rayata wanda wato za a danka wata tuta ta musamman ta tafiya jihadi amma zuwa ga wani mutum da yake kaunar Allah da manzansa wannan sarraha jama'atu min ahli lugha bi taradifihima wannan din mun tattauna shi kuma sai muka zo daidai gabar yabtahu Allahu ala yadayhi sai lokaci ya cin mana qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala قوله يفتح الله على يديه مي النبي صلى الله عليه وسلم yake nufi da wannan jumla tayaftahu Allah ala yadayhi sai malai yake cewa sarihun fil bisharati bi husulil fatih a karkashin wannan gaba akwai bayani sara wato qarara na albushir da ake wa sahabbai na samuwar wato cin nasara da bude garin Khaybar domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai danka tuta a hannun wani mutum yabtahu Allahu ala yadayhi kalmar yabtahu Allahu ala yadayhi wannan akwai albushir da ake wa sahabbai cewa za a yi nasara kuma za a bude garin Khaybar fa huwa alamun min a'lamin nubuwa kuma wannan ɗaya ne daga cikin alamomin annabta domin in ba annabi ba tun kafin a tafi yaki ya aka yi san cewa za a yi nasara a yakin to amma da yake nabiyun ne bi gairil wahyi la yatasarrafu annabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da yake ana masa wahayi daga cikin alamomin da ake gane annabi kenan har ya ba da tabbacin wannan yaki akwai nasara za kuma a samu bude garin Khaybar qauluhu fa batan nasu yadukuna lailatahum maganar annabi wato maganar shi rawun hadisin Sahal ibn Sa'd da yace fa batan nasu yadukuna lailatahum mutane kam ranar rubai bacci ba kwana suka yi suna tattaunawa a wannan dare nasu bi nasbi laylatahum a larabci a nahawu sai aka yi wa laylata din wasali sama wato yadukuna laylatahum fabatan nasu yadukuna laylatahum wato binasbi laylatahum wa yadukuna qala al musannif abinda kalmar yadukuna take nufi mawallafin littafin yace yakhuduna ma'ana suna ta tattaunawa ai fi man yadfa'uha ilayhi tattaunawa da suka yi tai a tsawon wannan dare har gari ya waye tattaunawa ce akan wa ake ganin za a danka wannan tuta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ya faɗa bai ce goben Allah ya kai mu zan ba da tuta ga Ali ibn Abi Talib kila da wannan bai kawo tattaunawar sahabbai ba da bai sa sun zauna tsawon dare suna tattaunawa ba domin an riga an faduwa za a ba amma annabi sifa ya faɗa wanda za ta iya gaskatuwa akan Aliyu za kuma ta iya gaskatuwa akan dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin dukkaninsu kirkaka ne kuma nassosi sun tabbatar da suna san Allah da manzo Allah da manzo yana san su da haka kawo kowa zai iya sa rai ba wata sifa bace wanda Aliyu ne kadai mai ita balle tunanin su ya ba su cewa Aliyu za a ba da haka shi yasa suka kwana a wannan dare suna ta tattaunawa wa fihi hirsu sahaba a cikin wannan gaba akwai kwadayin sahabbai alal khairi akan aikin alkhairi so in dai kana so kaga inda himmar su take to akan aikin alkhairi in kana so kaga inda suka fi auki to sun sufi afki ne inda yake aiki ne na da'a zuwa ga Allah aikin samun aljanna aikin neman yadda Allah to anan za ka ga kwadayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa hatimamuhum bihi da kuma yanda suke nuna kulawar su game da abin da ya zama alkhairi wa uluwu martabatihim kuma a cikin hakan akwai daukakar darajar su fil ilmi a ilimi wal imani da imani wannan ya nuna cewa ilimin sahabbai ba karamin ilimi bane in ba da haka ba kawai dan annabi ya ce law diyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah kawai kowa zuwa zai bacin sa amma saboda zurfin ilimin sahabbai suka fahimci wannan akwai karatu a ciki ba dan suna da ilimi ba madaukaki da ba za su fahimci abin nan ba sannan kuma wannan yana nuna imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qauluhu ayyuhum yawtaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fadarsa ko kuma shi ainihin wato su sahabbai ayyuhum yawtaha tattaunawar da suke ta yi tsawon daren wa za a ba wannan tutar huwa bi raf'i ayyu ayyu din ane za a yi mata rufu'a alal bina dama ayyu mabaniyatun alal dhammi ce ka'idar nahwu ayyu mabaniya ce alal dhammi da haka an mata rufu'ata mabaniya wato mabaniya ce dama li idafatiha saboda ita ayyu an yi idafata wa hasfi sadri silatiha duk da cewa an shafe farkon abinda ya hadu da ita din qauluhu wannan wanda suke da ido a nahwu ya dan san musu su ma su ci abinci wannan kaman ya shiga abin da ya shafi nahwu kenan qauluhu falamma asbahu gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka wayi gari sai suka doko sammako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yutaha lallai kam sahabbai kowanne a wannan safiya yana sa rai yana kwadayi a ce an bashi wannan tuta wa fi riwayati abi huraira ta inda muslimin a riwayar abi huraira wanda imam muslim ya ruwaito anna umara radiyallahu anhu qala sayyidina umar radiyallahu anhu da kansa yace ma ahabbtu al-imarata illa yawma idin ban taba kwadayin shugabanci ba sai a wannan ranar ban taba jin inji za a raba mukami inji ina so a ban ba inji zan nemi ainihin wani matsayi na jagoranci ko na shugabanci ba yace ban taba jin haka ba a raina amma a wannan ranar Allah ya sani na so a bani wannan jagoranci na rike wannan tuta duba da irin sifar wanda za a ba wa tutar wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi hadithi na 2405 qala shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani رحمه الله تعالى كتوى إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي للي أتكن ونن أبدا يفارو ونن حديثي أقوي شيدا دق منزن الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بإيمانه دي تبتد دا إيمان سيدنا علي باطنا وظاهرا تكيد وجي وإثباتا لموالاته لله تعالى دقوم تبتر دا كونرسا ga Allah madaukakin sarki wa rasulihi da manzansa. Wannan hadisin ya tabbatar da imanin sayyidina Ali ciki da waje, ya tabbatar da sayyidina Ali masoyin Allah ne, masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wa wujubu muwalatil mu'minina lahu, wannan hadisin, wannan gabar ta wajabta mu'minai su kaunaci sayyidina Ali, domin Allah yana son sa, manzon Allah yana son sa. Da haka ba wanda zai ki shi sai mutumin banza, sai wanda baya son Allah baya son manzon Allah. Amma duk wanda yake son Allah yana son manzon Allah, to zai so Ali. Ina fata an gane. Wa idha shahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li mu'ayyanin bi shahadatin aw da'a lahu ahabba kathirun minan nas an yakuna lahu mithlu dhalika mithlu tilka shahada. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaida li mu'ayyanin, ga wani abu ayyananne, ya bada shaida akan wani abu da ya ayyana, bi shahadatin ya bada wata shaida ta musamman akan wani ayyanannen abu, aw da'a lahu, ko kuma manzon Allah yayi addu'a akan wani abu ayyananne, ahabba kathirun minan nas, to fa da yawa daga cikin sahabbai sukan so an yakuna lahu mithlu zalika, kowa daga cikin mutane yakan so ya zama lahu mithla tilka shahada, ya zama shi ma ya samu irin wannan shaidar. Ina fata an gane. Wa mithlu zalika addu'a, wa in kana annabi sallallahu alaihi wasallam hakama addu'a, in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan wani abu, to za ka ga sahabbai suna kwadayin a ce sun samu irin wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana annabi sallallahu alaihi wasallam yashhadu bi dhalika li khalqin kathirin, duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada irin wannan shaidar ba akan sayyidina Ali kadai ba, ya bada irin wannan shaidar akan sahabbansa da yawa, ya nuna suna son Allah da manzansa, Allah yana son su, manzon Allah yana son su. Wannan irin shaidar da aka ba sayyidina Ali anan, to in ka je wani gurin kuma za ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada irin wannan shaidar ko kwatankwacinta akan wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u li khalqin kathirin, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ko yakan yi addu'a akan da yawa daga cikin sahabbai, ba iya sayyidina Ali bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba masa addu'a. Wa hadha ka shahadati bil janna, wannan yayi daidai kamar a bada shaida da certificate din aljanna, ainihin wato wa hadha ka shahadati wato bil janna, irin wannan kamar shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shiga aljanna ne, Thabit bin Qais, ga wani sahabi da ake kira Thabit bin Qais bin Shammas. Wannan sahabi tun anan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa shi dan aljanna ne. Qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kai tsaye annabi ya ce wa Thabit bin Qais bin Shammas huwa min ahli aljanna, ya ce Thabitu kai dan aljanna ne. Ina fata an gane. Da haka Thabitu kai tsaye dan aljanna ne da shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadithin dawilin, a cikin wani dogon hadithi, hina jalasa fi baitihi, a daidai lokacin da Thabit bin Qais ya zauna ya yi zamansa a gidansa, ya daina fitowa, hazinan yana cikin bakin ciki da damuwa, inda nuzuli, yayin saukar wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Lokacin da wannan aya ta sauka, Allah ta'ala ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani, la tarfa'u aswatakum, kada ku ɗaga muryoyinku, fawqa sautin nabiyyi, sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ku ɗaga sautinku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam, wala tajharu lahu bil qawli, kar ku dinga bayyanar da zance a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka jahari ba'dikum li ba'din, kaman yanda sashin kuke bayyanar da zance akan ga sashi, an tahbadu a'malukum, Allah yace in kuka yi haka aikin ku zai baci, aikin ku zai lalace, wa antum la tash'uruna, alhalin ba ku sani ba. Saukar wannan aya, wa kana Thabit, suratul hujurat aya ta biyu, wa kana Thabitun rafi'as saut, to shi kuma Thabit, Allah ya yi masa wata irin murya, wato yana da golden voice, yana magana kamar an sa loud speaker, irin mutane ne wanda muryarsa tana da amo, in yana magana zaka ji muryar ta, kowa zai iya jin abin da yake faɗa. To kuma gashi an ce kar ka ɗaga muryarka, sautin ka ya wuce na annabi, shi kuma gashi ya san duk sanda ya ɗaga murya to dole sautinsa zai fi na annabi sallallahu alaihi wasallam amo, saboda murya da Allah ta'ala ya masa. Da haka kawai sai ya daina fitowa ya yi zamansa a gida cikin bakin ciki, yana ganin wannan aya kada ya fita gaban annabi ta yi aiki a kansa. ina fata an gane. Wa qala ana alladhi kuntu arfa'u sawti, yace wannan ai ba da wani ake ba, ni ne mai daga muryata, ni ne wanda Allah ta'ala ya muryata haka ina daga murya in ina gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka a wata ruwaya aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya dawo, da yazo Annabi ya tambaye shi yace ai kaji yace a kai dan aljanna ne. Da haka kaga wannan magana cewa aikin ka zai lalace, Allah ya kai ka wuta baka cikin wadannan. Da haka ka ci gaba da fitowa koda kai tunda muryar ka ce haka dan ka daga ta ta dan sautin ka ya funawa amo, wannan Allah haka yayi halitta ta ka muryar, ba kai ba da kai ake magana ba. Ina fata an gane. Al hadith rawahu al imam ahmad, wannan hadith imam ahmad ya fitar da shi a mujalladi na 3 shafi na 137, wa rawahu muslim fi kitab al iman, haka imam muslim a cikin kitab al iman ya fitar da wannan hadithin, hadithi na 187. Wa abdullah ibn salam, da abdullah dan salam shi ma yana daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa shi dan aljanna. An gane ko? Ka koma lamba ta daya. An sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu qala, an karbo daga sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara masa yadda, yace ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin yamshi 'ala al-ard innahu min ahli aljanna illa li abdullah ibn salam. Sa'ad ibn abi waqas yace ni ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wani mutum dake tafiya a bayan kasa dan aljanna ba sai abdullah ibn salam. To kaga shi ya faɗi abin da ya sani, sannan kuma can mun samu ruwaya da aka nuna ainihin wato abdullah ibn thabit bin qais bin shammas, shi ma ainihin wato an samu shahada daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar masa da cewa shi dan aljanna ne. An gane ko? To kuma ga abdullah ibn salam shi ma sa'ad ibn abi waqas yace ni dai ban ji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan aljanna bane a nan doran kasa a duniya, wato sai abdullah ibn salam. Wannan hadithi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin manaqib al-ansar, imam muslim da imam tirmidhi da ibn majah duk sun fitar da shi. Wa in kana qad shahida bil jannati li akharin, duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida, wato shaidar aljanna ga wasu, wa shahadatu bi mahabbati llahi wa rasulihi lil ladhi duriba fil khamr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaidar kaunar Allah da manzansa ga wanda aka yi masa bulala shagiya, ya shagiya ma aka kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya sa aka bulale shi. Amma daga ƙarshe manzo Allah ya ji sun fara tsine masa sahabbai suna la'anta, sai ya ce kar ku tsine masa, ya ce wannan mutum yana san Allah da manzansa. Daga kaga kenan, wa shahadatu bi mahabbatillahi wa rasuli, shaidar cewa mutum yana san Allah, yana san manzon Allah, lilladhi duriba fil khamri, wannan ya tabbata har ga wani wanda aka yi masa bulala shangiya. Ka duba lamba ta biyu, rawal bukhari, imam al-bukhari ya ruwaito hadisi an umar, daga umar radiyallahu anhu qala, yace kana rajulun, wani mutum yusamma Abdullah, ana yi masa wato ana kiransa da suna Abdullah, wa yulaqabu himaran, amma ana yi masa laqabi da himar, wa kana yudhiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mutum ne mai barkwanci mai ban dariya, ya kasance yakan bawa yakan sanya annabi sallallahu alaihi wasallam dariya, wa kana yashrabu al-khamra, amma shi jaraba wanda ya samu yana shan giya. An gane ko? Fayuta bihi, an sha zuwa da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, fa yuqimu alaihi al-hadd, manzo Allah ya tsaya masa da haddin ya sha giya. Fala'anahu ba'du sahaba, abin yayi yawa wata rana wasu daga cikin sahabbai sai suka fara tsine masa, Allah wadaran ka kai kan wani irin mutum ne, an kawo ka gaban annabi ba ɗaya ba biyu ba, suna gaggaya masa maganganu. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tal'anuhu, ya gaya wannan sahabin da ke tsine masa yace karka tsine masa, karka la'ance shi, fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, amma yanzu wani sai ya kalle kai ce baka san manzon Allah, haka kawai saboda tsabar da girgire da ganganci, kawai dan ka bata masa ko ka saba masa shikenan, kawai zai ce kai makiyin Allah ne ko kai baka san manzon Allah. Ga mutum ma an kamo shi ya sha giya, ana dungure mai kai ana tsine masa, annabi ya ce kar ku taimaki shedan a kansa, ku taimaka masa akan shedan, wannan mutum yana san Allah da manzansa. Shaidar ka ce mutum baya san Allah baya san manzo Allah ba, sai fa kana da hujja ba. Himar ku gyara. الهدي قوله فقال أين علي بن أبي طالب yanzu dai sahabbai sun gama tattaunawa gari ya waye kuma duk sun bugo sammako zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan tutar mutun da ya za a ba amma saboda kwadayi irin na sahabbai na alkhairi kowa yana sa ran shi za a ba haka suka bugo sammako ana zuwa manzo Allah ce aina Ali ibn Abi Talib ina Ali dan Abi Talib fihi su'alul imam ar-ra'iyati a daidai wannan gaban za mu fahimci ashe shugaba yana tambayar talakawansa haka ya kamata shugaba ya dinga tambayar talakawa ina wane yake kwana biyu banga wane ba wane kalau kuwa naga kwana biyu bana ganin wane a masallaci ko ba ma gaisawa da shi ma'ana shugaba yana sane da wato talakawansa kenan sannan wata faqudi ahwalihim da bibiyar halin da suke ciki an gane ko ai kaga bai ga sayyidina alba gurin amma yace aina ali ibn abi talib kaga wannan ya nuna cewa she shugaban ya kwana 1 2 3 sati bai ga wani ba kuma ya kamata ce ya ganshi yana cikin mutanen da suke tare ya kamata ce ina wane yake a wane ba shi da lafiya to shugaba sai aje ayi dubiya ina fata an gane in wani uzuri ne kuma shikenan sai a an san cewa lafiya kana in kuma larura ce ta rayuwa da kuma matsaloli na rashin abin hannu to shi ma haka shugaba ya sani sai ya kaiwa wannan ainihin wato cikin talakawansa dauke wa qawluhu faqila huwa yashtaki aynai ay min ar-ramadi fadin sa da yace faqila sai aka ba annabi amsa da yace ina ali sai aka ce huwa yashtaki aynai ai yana fama da idanunsa ay min ar-ramadi saboda ciwo ma'ana idanunsa suna can wato yana fama da ciwon ido kama fi sayyi muslim kaman yanda yazo cikin sayyi muslim an sa'd bin abi waqas daga sa'd dan abi waqas radiyallahu anhu faqala sai manzo Allah ce ud'u li aliyan ku kirawo min aliyu fa utiya bihi armada haka sai aka zo masa da shi ido yana ciwo alhadith fa duba lamba wannan hadithi imam muslim wannan riwaya ya ruwaito ta hadithi na 2404 wa fi nuskhatin sahihatin a cikin wani bugun kuma ingantacce bi khatil musannif da rubutun mawallafin littafi faqila sai aka ce huwa yashtaki aynai ay yana fama da ciwon idanunsa ne fa arsala ilaihi sai manzon Allah ya aika masa mabaniyul lil fa'il wato an gina fa arsala din arsala waye yayi aikan al fa'il wanda yayi aikan shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa dhamirun mustatirun amma sai zama lamiri ne wanda aka koye shi fil fi'li a cikin aikin arsala ai akwai wanda yayi irsalin to kaga sai aka sitirce wanda yayi irsalin wato kaga ya za damirun mustatirun taqdiruhu annabi sallallahu alaihi wasallam ai fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ilai raji'un ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan damirin da aka suturce shi yana komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yahtamilu kuma za a iya fassara shi an yakuna mabaniyan lima lam yusamma fa'iluhu ya zamanto shi fi'ilin mabani an gina shi ne ga wato lam yusamma fa'iluhu ga abinda ba ambaci fa'il dinsa ba to anan kuma sai ka ce fa ursila ilaihi in zaka fassara shi da wannan ihtimalin na biyu sai ka ce fa ursila ilaihi sai aka aika masa anan kaga sai aka aika ba faɗi wanda ya aika din ba kaga wato kaga fi'ilu ladhi lam yusamma fa'iluhu kenan an gane ko kaga anan ba ambaci wanda ya aika din ba kawai sai aka ce sai aka aika masa a wancan kuma fa arsala nan ma sai aka sitirce dhamirin wato na shi fa'il din da kowanne za a iya daukarsa za ka iya cewa fa arsala ilaihi ai ma'ana fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi za kuma ka iya karanta shi da fa ursila ilaihi manil mursil huwa annabi sallallahu alaihi wasallam an sai aka aika masa yazo waye aika din shine annabi sallallahu alaihi wasallam wali muslim riwayat muslim min dariki iyas bin salama ta hanyar Iyas ibn Salama an abihi radiyallahu anhu kala yace fa arsalani ila aliyin a wannan ruwaya kuma sai annabi ya aika ni zuwa wajen sayyidina ali faji'tu bihi sai nazo da shi aquduhu armada inai masa jangora baya gani idan sai yana ciwo idan baya gani ma har sai da shi ainihin wato Iyas ibn Salama yayi wa Sayyidina Ali jagora zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ruwaya ita ma Muslim ya kawo ta hadisi na 1807. Auluhu fafasaha bi fatihi sad ay tafala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wa Sayyidina Ali tofi a idansa. Auluhu wa da'alahu sai masa addu'a fa bara'a ya warke huwa bi fatihi ra wal hamza. Bara'a din nan da yi wa ra'un din fataha bara'a ita ma alhamza ay mata fataha ay ufiya fil hal ay nan take ya warke. Manzo Allah yana yi masa addu'a nan take da ya mai tofi sai ya warke afiyatan kamilatan kuma cikakken warkewa. Ba irin warkewa da za a ce ya fara samun sauki a hankali a hankali idan ya fara washewa ai yanzu alhamdulillah bai fadan kadan ba, a'a Annabi yana yi masa addu'a a daidai lokacin kawai ido ya warke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka allam yakun bihi waja'un min ramadin, kamar bai taba ciwon ido ba. In ka kalli Sayyidina Ali ba za ka ce ya nan take warke ba, ba za ka ce yayi ciwon ido jiya da shekaran jiya ba. Wala da'afu basarin, ba za ka ga wani alamun raunin gani ba a tare da Sayyidina Ali. Warkewa ya fes fi qurratil uyun wa dalika, wannan warkewa ta Sayyidina Ali fa ta kasance bi da'awatin Nabi sallallahu alaihi wasallama, saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kama fil hadith, kamar yadda muka gani a cikin hadithin fada'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a, yana yin addu'ar fastujiba lahu alaihi salatu wassalam, sai Allah mai girma daukaka ya amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'arsa akan Sayyidina Ali. Wa fihi alamun min a'lamin nubuwa, wannan ita ma alama ce cikin alamomin annabta aidan. Wa dhalika kulluhu billahi wa minallahi wahdahu, duk wannan abu ne ya faru billahi wato wa minallahi wahdahu, wa huwa alladhi yamliku ad-durra wan naf'a wal ata'a wal man'a, la ilaha ghayruhu wa la rabba siwa. Duk wannan abun ya faru ne da taimakon Allah da amincewar Allah shi kadai, wanda shi yake mallakar cuta, shi yake mallakar amfani, shi yake mallakar kyauta, shi yake mallakar hanawa. La ilaha ghayru, babu wani abun bautawa sai shi, wala rabba siwa. Wa inda Tabarani, riwaya Tabarani min hadithi Aliyin, fama ramattu wala sudi'tu mundu dafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya raya. Sayyidina Ali shi kuma yana ba da labarin irin lafiyar da ya samu, sai yake cewa famara mattu, ciwon ido dai ban ƙara yi ba. Wala sudi'tu, ko ciwon kai ban ƙara yi ba. Mundu dafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya raya, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa min tutan nan, shikenan sai aka yaye min duk wata larura sai na ji na warke. Wannan Imamu Tabarani a cikin Al-Mu'jamul Awsat a mujalladinsa na 4 shafi na 133 ya kawo shi. Al-Haythami a cikin Majma'u Zawaid shi ma a mujalladi na 9 shafi na 123 ya kawo shi, wanda a kharajahu Tabarani, Imam Tabarani ya fitar da shi. Sai dai a cikin isnadin akwai Ahmad ibn Sahal ibn Ali al-Bahili wa lam a'rifu, yace wannan rawin majhuli ne, ban san shi ba. Wa baqiyatu rijalihi thiqat, amma sauran rijal din ba su da matsala. Wa fihi dalilun ala shahadatayn, wa fihi dalilun ala shahadatayn, wato a cikin wannan akwai dalili akan الشهادتين كلمو من شهادة قدابيو. قوله فأعطاه الراية سيباش توتا. قال المصنف رحمه الله فيه الإيمان بالقدر, أتكن ونا أقوي إيماني دا قدرة يوما كيدر بانك ربانكني ربان وننك ربان وننكني. إن الله بيقدر ذاك سامو وبلاك سامو يوما wannan bai kore riko da sababi ba, duk sababin da ake bi dan a samu bai, in dukka ba ka samu ba, haka Allah ya kaddara. Na ba ta gane yawa a cikin wannan kissar akwai yadda da kaddara. Li husuliha liman lam yas'a, ka gani ba, saboda wannan matsayin ya san ya samu ga wanda ma bai nema ba. Sayyidina Ali yana gurin aka fada yana cikin wayanda suka nema, bai nema ba.
wa man'iha da kuma hana wannan matsayi amman sa ga wanda yayi kokari dan ya samu. Yanzu duk waɗanda suka kwana suka ki bacci dan su samu, su suka samu, haka Allah ya hukunta. Ka yadda da kaddara, ka yadda rabanka baya wuce ka. In ka yadda da wannan zaka huta, ba wata matsala da za ta zo ta hana ka bacci. Rabanka rabanka ne, in ka ga ya su kuce ba naka bane. Sa malam Bahaushe yace rabon kwado baya hawa sama. Haka ne. Haka ne. In ma ya hau zai sako ya dau, zai fado ya dauki kayan sa. Yanzu sayyidina Ali baya cikin yan takara masu neman wannan matsayin, baya ciki. Bai ma sani ba, yana gida shi yana kansa yana fama da ciwon ido. Duk waɗanda suke sa ran a cikin su za a zabi daya, ba ba wanda ya samu a cikin su. Haka Allah ya kaddara. Ai ba kaga shi da bai nema ba shi ya samu. Su da suka nema su kuma sai aka hana su. Wa fihi anna fi'l al-asbab al-mubaha aw al-wajiba aw al-mustahabbati la yunafi at-tawakkul. A cikin wannan kissa mun fahimci anna fi'l al-asbab ashe ruko da sababi, aikata abin da yake na sababi, al-mubaha ruko da sababi na halal, aw al-wajiba ko ruko da sababi na wajibi, aw al-mustahabba ko ruko da sababi na mustahabbi, la yunafi at-tawakkul, baya kore tawakkali. Yanzu su da suka nema ba su samu, ba za a ce ba ku da tawakkali ba, da kun yi zaman kuma da in ku rabon ku ne za a sami, a'a ba a ce haka. Wannan bai kore tawakkalin su ba. Na ba ta gane. Shi yasa aka ce ka tashi ka nema din. In ka nema baka samu ba to shikenan sai kai da kaddara. Amma ruko da sababi baya cin karo da tawakkali. Haka mutum ba zai nada hannunsa bai ce shi ba zai nema ba, in rabon sa ne kaza kaza, a'a wannan kuma ya ci karo da wasu nasosin. Domin nusus na ruko da sababi da bin sababi su ma suna nan da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa akwai ruko da sababi da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙe-yaƙen da ya yi duk ruko da sababi ne. Da ya zo yaƙin Uhud ya karkasa sahabbansa, kuku tsaya nan kuku tsaya, duk ruko da sababi ne don a yi nasara. Ina fata an gane. Da haka in ka yi ruko da sababi sai kuma ka dogara ga Allah. Wa iza azafa iza azamta fa tawakkal ala Allah. An gane ko in ka gama shirye-shiryen ka kudirci niyya to sai ka dogara ga Allah. Wannan shine. Da haka ba za mutum ba zai zaman sa bai ce ba zai ruko da sababi ba, saboda kawai in Allah ya yi zai samu in bai samu ba tashi mutu ba ni kawai ba yana je ba kawai in zarabona ne zai zo ya same ni. Wannan ba gaskiya bane, wannan rashin ruko da sababi. Da haka kai ruko da sababi in baka samu ba sai ka hakura. Qawluhu fa qala unfuz ala rislik. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umfud ala rislika bi dhammi al fa ay imdi tafi wa rislika bi kasri ar ra wa sukuni shin ala rifqika, ma'ana ka tafi cikin nutsuwanka a hankali min gairi ajala ba tare da garaje ba ko gaggawa. Ka tafi cikin nutsuwa ba tare da gaggawa ba. Wa sahatahum, da aka ce idan ka sauka bi sahatihim ay fina wa ardihim, farfajiyar garin nasu, wa huwa ma haulaha, shine abin da ke kewaye da garin. Wa fihi, a cikin wannan kissa al-adabu indal qital, kissa tana dauke da darasin koyar da mu ladabin yaki. Yanzu kaga da sayyidina Ali zai tafi sai manzo Allah ya ce masa umfud ala rislik, a cikin wannan akwai al-adabu, koyar da ladabi, koyin ladabi indal qital, yayin da za a yaki. Wa tarki al-ajala, da barin ainihin wato gaggawa, wa daishi da ganganci ko sakaci, ba a son sakaci, ba a son garaje. Wal aswati allati la hajata ilaiha, ba a son duk wata daga murya da ba a da bukatarta. Wa fihi amru al-imami umma lahu birrifqi min ghairi da'fin wal intiqadi azimatin kama yushiru ilaihi qawluhu hatta tanzila bi sahatihim. A cikin wannan gaba hatta tanzila bi sahatihim, har sai ka je ka dira a farfajiyar garin. Amrul imami, a cikin wannan gaba akwai umarni na shugaba, ummalahu, ga ma'aikatansa, bir rifqi, su zama masu sauki. Ana son shugaba ya umarci na ƙarƙashinsa masu aiki a ƙarƙashin office ɗinsa ko a ƙarƙashin gwamnatinsa, ya umarce su da su zama masu sauƙi. Kaga sayyidina Ali zai tafi sai ce wato umfud ala rislik fa idza nazalta bi sahatihim in ka sauka a farfajiyar garin wannan yanayin ya nuna irin ladabin da ake so za a je gurin yaki a tafi a kansa min gairi da'afin amma ba tare da rauni ba walanti qadi azimatin ba tare da karya wato ba tare da karya kwarin gwiwa ba wato shugaba karya sanya rauni a cikin zukatan na kasa da shi kar kuma ya karya musu gwiwa amma dai ya umarce su da sassauci kama yushiru ilaihi qawluhu kama yanda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa ga haka ta tanzila bi sahati qawluhu thumma ad'uhum ila al-islam manzo Allah duk da aka yace in kaje kuma ka kiraye su zuwa musulunci fi qurratul uyun hadha huwa shahidut tarjuma wannan shine mahallul shahid na tarjumar wannan wato na wannan babi an gane duk maganar da aka yi a cikin wannan hadisin wannan gabacce ta yi daidai da babin da muke karanta babin kira zuwa shahadata Allah ilaha illallah da aka shi sa sai ce hadha huwa shahidut tarjuma wannan shine mahallul shahid na wannan tarjumar wannan babi wa hakaza yanbagi li ahli islam haka ya kamata ga musulmi ma abota musulunci an yakuna qasduhum bi jihadihim ya zamanto manufarsu ta yin jihadin su hidayatul khalqi shiryar da bayin Allah ila al-islam zuwa musulunci wa dukhula fihi da kuma shiga cikin musulunci ya zama duk wanda zai fita jihadi wannan ita ce niyyar sa shine makasudin sa wa yanbagi li wulatil amri ya kamata ga shugabanni majibunta al'amari an yakuna hadha huwa mu'tamaduhum wannan ya zama ita ce madogarar su wa muraduhum shine manufar su wa niyyatuhum wannan ita ce niyyar su ma'ana isar da shiryar da bayin Allah shigar da bayin Allah cikin musulunci wannan ana san duk wanda ya zama shugaba to wannan shine abin da ake so ya sa a gaba ya zama shine ya ainihin wato ya madogararsa ko kuma majinginarsa ko manufarsa ko niyyarsa ay allazi huwa ma'ana shahadati an la ilaha illallah ka kiraye su zuwa musulunci ay ma'ana shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa in shi ta kulta in kaga dama ka ce al-islam musulunci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu wa maqtadathu ash-shahadatani da abinda waɗannan kalmomin shahada suka kunsa ko suka hukunta min ikhlasil ibada na tsarkake bauta lillahi wahdahu ga Allah shi kadai wa ikhlasi da'ati lahu da tsarkake biyayya gare shi wal rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wasallam wa min huna anan ne da bakal hadithu tarjuma a daidai wannan gabar ne hadisin yayi macin da ainihin tarjuma wato taken babin kira zuwa shahadati an la ilaha illallah to tunda muke a wannan hadisin daidai wannan gaba ita ce mahallu shahid kama qala Allah ta'ala li nabiyhi wa rasuli kaman yanda Allah ta'ala ya ce wa annabin sa kuma manzon sa qul ya ahlul kitab kace ya kuma abota littafi ta'alu ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalma ku zo zuwa ga yin imani da wata kalma kalmar ita ce shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sawa'in bainana wa bainakum ita ce kalmar da za ta daidaita tsakaninmu da ku ai mustawiyatan bainana wa bainakum kalma ce da ita za ta daidaita tsakaninmu da ku zama mu zama ku wace kalma ce wannan Allah na'budu illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu shirka da Allah da wani abu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban kada sashin mu ya riki wani sashin a matsayin ubangiji ko iyayen giji min dunillahi ba Allah ba fa in tawallu in kuka juya baya kuka ce ba za ku karbi wannan kalma ba fa qulu ka ce da su ushhidu ku zama shaida bi anna muslimuna cewa mu kan musulmi ne mun miƙa wuya kaga wannan sai ya nuna cewa hadithin yayi daidai da wannan cewa kalmar da za ta daidaita musulmi da waɗanda ba musulmi ba ita ce kalmar shahada suratu ali imran aya ta 64 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول والإسلام هو الاستسلام لله مسلمتي شيني سلما والله ميك وياك الله وهو القضوء له شيني رسنا والله والعبودية له دبوتا غريشي كذا قال أهل اللغة وانا شيني أبند ما أبوتا سن الله رب شيسو كفلا وقال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ودين الإسلام الذي ارتضاه الله الدين المسلمين ده الله يهدده شي وبعث اليه وبعث به رسله kuma ya aiko manzanninsa da shi huwa listislamu lahu wahdahu shine addinin mika wuya ga Allah shi kadai fa asluhu fil qalbi asalin sa yana cikin zuciya wal khudu'u lahu wahdahu da risna wa Allah shi kadai bi ibadatihi wahdahu ta hanyar bautata masa shi kadai duna ma sai wahu banda wanin sa fa man abadahu da haka duk wanda ya bauta wa Allah wa abada ma'ahu ilahan akhara ya bauta wa Allah tare da wani ubangijin bauta daban lam yakun musliman wannan bai zama musulmi ba an gane ko ba musulmi bane duk wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta wannan ba musulmi bane wa man istakbara an ibadati duk wanda ya girman kai ya ki bauta wa Allah lam yakun musliman wannan shi ba musulmi bane baya sallah ya girman kai ya kirin addini to duk wanda yayi wa addini ko ibadar Allah girman kai ko kuma ya hada Allah da wani a cikin bauta wannan ba musulmi bane wa fil asli asali ma huwa min babil amali wannan yana daga cikin babin aiki amalil qalbi aikin zuciya wal jawarihi da gabobi kalmar shahada aiki ne na zuciya da gabobi wa amal iman amma shi imani fa asluhu asalin sa tasdiqul qalbi wato gaskatawar zuciya wa iqraruhu da yadda irin ta zuciya wa ma'rifatuhu da sani a zuci fa huwa min babi qaulil qalbi wannan shi kuma yana daga cikin babin abinda zuciya take fada al mutadamminu amalal qalbi wanda ta kunshi aiki na zuciya daga qauli na zuciya ya hadu da aiki na zuciya wanda qauli na zuciya shike bayuwa zuwa ga qauli na baki aiki na zuciya shike bayuwa zuwa ga aiki na gabobi ina fata an gane in dai zuciyar ta furta ta fada baki ma zai fada in dai zuciyar ta aikata gabobi su ma za su aikata intaha fata bayyana anna aslal islam da wannan ne ya bayyana ashe tushen musulunci da asalin sa huwa tauhidu shine tauhidi wa nafyu shirki fil ibada da kuma kore shirka a cikin ibada wa huwa da'watu jami'il mursalin wannan ko shine abinda duk manzannin Allah suka dinga kira zuwa gare shi babu wani manzo cikin manzannin Allah da ba akan haka ya rayu ya kuma koma zuwa ga Allah ba kira zuwa ga tauhidi kira kore wa Allah madaukakin sarki kishiya a cikin ibada wa huwa listislamu lillahi ta'ala bi tauhid shine miƙa wuya gabaki ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kadaita shi walin qiyadi lahu bi ta'a da kuma miƙa wuya gare shi ta hanyar yi masa da'a fi ma amarahum bihi cikin abinda Allah ya umarci bayi da shi ala al-suni rusulihi ta kan hara san manzanninsa kama qala Allahu ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya faɗa annuhin game da annabin Allah Nuhu alayhi salam awwal rasulin wanda shine farkon manzo arsalahu da Allah ya aiko Allah ta'ala ya ce ani ibudullaha wattaquhu wa'tiun ka gaya wa mutanenka ku bauta wa Allah wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa'tiun ni kuma a matsayina na dan aikin Allah ku yi min da'a suratu nuhin ayata 3 wa fihi mashru'iyatu ad-da'wati qabla al-qital a cikin wannan gaba mun fahimci cewa ashe sai an fara kiran mutane zuwa musulunci kafin a yake su lakin sai dai wannan kiran mutane kafin a yake su in kanu qad balagat humud da'watu in sun kasance dama can kira zuwa ga musulunci ya je musu jaza qitaluhum mubtida'an wannan tun a karan farko ya halatta a yake su dama an tura musu da sako sakon musulunci ya je musu suka ki karba suka ki yin musulunci to yanzu abin da zai biyo baya shine ya kasu za a yi da haka duk wanda an san tun karan farko sakon musulunci ya je musu to wannan tun a karan farko za a iya ya kasu li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aghara ala bani al-mustaliq domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wa bani al-mustaliq farmaki wahum garuna basu zata ba basu tsammata ba shine garuna ma'ana ba zato ba tsammani ba sani ba kai manzo Allah ya dira ya kai musu farmaki saboda dama can sakon musulunci ya je musu wa in kanu lam tablighuhum ad-da'wa in kuma sun kasance al'umma ce da kira zuwa musulunci bai je musu ba to wajabat da'awatuhum, wannan kiran su kafin a yake su ya zama wajibi. Sai an fara kafa musu hujja, a kira su, a yi musu bayanin musulunci, a wayar da su, a samu mai iya bayani ya bayanin ga musulunci, ga musulunci, a kuma ce su karɓi musulunci. In sun karɓa, shikenan ba su karɓa ba, sai a yake su. Amma waɗanda dama tun kafin a fito yakin, sako ya je musu, nasu musulunci suka ƙi musulunta, to za a iya yaƙar su. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaiwa Banul Musalik hari, kuma ya yake su, wahum garuna, ba su san zai zo ya yake su ba, ba zato ba tsammani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya yake su, shine garuna, saboda sakon ya riga ya je musu. Da haka yanzu babu bukata a gaya musu ga mu nan za mu zo mu yake ku. Ka duba lamba ta daya, algaru ai algafil, shine mutumin da ya gafala. Wahum garuna ai wahum gafiluna kenan, suna kasuwannin su, suna gonakin su, sun rafkana, suna abubuwa, kawai shikenan sai suka ji an diran musu da ainihin wato yaki. Shine algaru algafil kenan. Wa qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari yake cewa gazwatu Banil Mustalik min Khuza'a, yakin Banil Mustalik daga Khuza'a, yan kabilar Khuza'a. Wa hiya gazwatul Muraisi, an ce shine kuma yakin da ake kira yakin al-Muraisi. Qala Ibn Ishaq, Ibn Ishaq yace wa zalika sanata 60, shi ko wannan yakin an yi shi ne shekara ta 6 bayan hijira. Wa qala Musa ibn Uqba, Musa ibn Uqba yace a ba shekara ta 6 bane, sanata 40, shekara ta 4 ne bayan hijira. Wa qala Nu'man ibn Rashid al-Zuhri, An-Nu'man ibn Rashid shi kuma ya tasar waye, ya ruwaito ta daga Imam al-Zuhri, yace kana hadithul ifk fi ghazwatil Muraisi, wato hadithatul ifk kage da akai wa Nana Aisha, wannan shine ya faru a cikin gazwatul Muraisi. Warawal Bukhari, Imam al-Bukhari ya ruwaito fi abwabil itiki, a babin yan tabawa, hadisi mai lamba ta 2541, an Abdullahi bin Umar, daga Abdullahi dan Umar, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam aghara ala banil Mustalik, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai hari da farmaki ga kabilar Banil Mustalik, wahum garuna, basan da zuwan sama. Wa an'amuhum tuska ala alma, lokacin dabbobin su ba suna can wajen shan ruwa, ana ba dabbobin su ruwa. Faqatala muqatiluhum, manzo Allah ya yaki duk mayakin cikin su. Wasaba zararihim, kuma ya kama wato ƴaƴan su a matsayin fursunonin yaki. Wa asaba yawma idin juwayriyatu bintal harith, a wannan yakin ne manzo Allah ya samu wannan juwayriya bintal harith, wadda ya yanta ta zama ainihin wato matarsa. Wa Banul Mustalik badunun shahirun min Khuza'a, shi kuma Banul Mustalik wani yanki ne na Khuza'a, ya shahara, shahararren yanki ne, ko wata kabila ce shahararriya, min Khuza'a. Wa sababu gazwihim, dalilin yaƙar su, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam balagahu, manzon Allah ne ya samu labari, annal Harith bin Dirar, al-Harith ibn Dirar sayyidihim, shine shugaban wannan kabilan, aba juwayriya, kuma shine baban wannan juwayriya wadda manzon Allah ta zama matar annabi daga baya sallallahu alaihi wasallam. Yajma'un nas, manzon Allah sai ya ji labari wannan mutum yana tattara mutane, wa yasta'idda, yana ta shirye-shirye liqitalihi, dan ya je yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa faja'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, to shi yasa sai manzon Allah ya girshe su, wahum gafiluna, sun gafala ba su sani ba. Wa athira minhum aktaruhum, ya kama mafi yawancin su a matsayin fursunonin yaki. Wa aslama al-Harith ibn Dirar, duk da cewa daga baya shi shugaban mahaifin juwayriya din ya musulunta, shi al-Harith ibn Dirar. To insha Allah sai mu tashi a daidai wannan gaba, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullah.